Babban hafsan sojan ƙasar Najeriya Lieutenant General Tukur Yusuf Buratai yake tun karewarsa jihar Borno da ke shirya arewa maso gabacin Najeriya a ranar 4 ga watan Afrilun wannan shekara. Jami'an sojan Najeriya sun samu nasarar hallaka wasu dakin santuyayen ƙungiyar Boko Haram ne har su fiye da 1,115 a wasu ƙauyukan jihohin Borno da Yobe. Babban hafsan ya dai bayyana haka ne lokacin da ya shirya wani liyafan cin abinci da jami'an sojan Najeriya da suka samu raunuka daban-daban a filin daga.
Hundreds of terrorist fighters have been neutralized in these different camps as confirmed by reports and captured terrorists trying to escape the operations.
Yace mun samu nasarar tarwatsa zansanonin su da dama, hangunsu da abagajiri da talala da buk da mulumti da dai wasu wuraren, kuma an kashe ɗaruruwa daga cikinsu a waɗannan wurare. Kamar yadda wasu daga cikin waɗannan 'yan ta'adda da aka kame da suke ƙoƙarin tserewa suka tabbatar mana da hakan, wannan ne ma ya sa waɗannan 'yan ta'adda suka soma kai hare-hare a kan garuruwa da kuma ƙauyuka, kamar yadda suka kai babban gida da garin Dabci na neman magani da dai wasu abubuwan da yi wa mutanensu magani da ke mutuwa a daji kamar ƙuda.
Operation Lafiya Dole have neutralized over 1,015 Boko Haram terrorists.
Yace tun tarewa na zuwa shirar arewa maso gabacin Najeriya ko rundunar sojan Najeriya na Operation Lafiya Dole mun samu nasarar hallaka 'yan ƙungiyar Boko Haram haifar da 1,115.
We had 11 of our colleagues paying the supreme price and some others sustaining injuries.
Babban hafsan ya ce ko da shike mun samu rashi daga alamu ɓangare wanda muka rasa abokan aikinmu 11 da kuma wasu da suka samu raunuka, amma ana nan ana masu magani. Shi ma gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya alƙawarin cewa zai ci gaba da tallafa jami'an sojan Najeriya.
This administration under my leadership will do everything possible within our reach to support the Nigerian military with a view to fighting the insurgents.
Ya ce wannan gwamnatin karkashin shugabanci na za ta yi duk abin da ya dace don ta taimakawa jami'an sojan wajen yakan waɗannan 'yan ta'adda. Ya ce mun kuma yaba da irin nasarorin da jami'an soja suka samu cikin watanni biyu da suka gabata, don haka ina muku addu'a Allah ya ci gaba da kare ku, wanda kuma suka samu raunuka Allah ya ba su lafiya. To ko ya irin waɗannan sojoji da suka samu raunuka suke ji ne game da irin wannan rana?
Sunana Peter Tijani. Gaskiya muna murna da farin ciki da ya zo sallah da mu. Ba abin da mu ce sai mu ce masa mun gode, mu kuma Allah ya kara muna karfin jiki.
Ka samu rauni ne lokacin da kuke yaki da waɗannan mahara?
Mun shiga mais ne, so na ya affecting hannuna da kunne na da kafa na. Suna gode Allah.
Idan aka cika koma filin daga, idan Allah ya sa ka warware, za ku koma?
Na warke da yadda Allah don koma.
Ɗaya daga cikin sojojin da suka samu raunuka lokacin da suke gudanar da yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram kenan, Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.